Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna, Zara Aminu Fage. Ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau uku ga watan Maris na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan cutar farfadiya. Wakilin sashen Hausa ya tattauna da ƙwararriyar likita akan wannan batu. Saurare wakilin sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da ƙwararriyar likita Dr. Asma'u Abbagarku dake aiki a sashen kula da kwakwalwa dake asibitin koyarwa na Aminu Kano, inda ta yi mana ƙarin bayani akan cutar farfadiya.
To Dr. galibi ce tana ta farfadiya da ana alakanta ta a ƙasar Hausa da makarai. A takaice kuma a dunkule a likitance ta mugar likitoci ko kimiyyar likitanci, mece ce cutar farfadiya?
Bismillahirrahmanirrahim. Idan aka ce farfadiya shine wani yanayi da mutum yake shiga da jikin shi zai rinka jijjiga, wani lokacin ya fita daga hayyacin shi, wani lokacin kuma ba lallai ya fita daga hayyacin shi ba. Wasu ba ma wasu ne suke jijjiga, amma wasu kawai sai dai a ga kamar sun dauke wuta dan sakan kadan sai kuma mutum ya dawo, shi ma farfadiya ne. Amma shi ba za ka san shi yana jijjiga, yana kamar sauran, yana kumfan baki kamar sauran mutane ba.
Ya kace dauke wuta zai da numfashi ne ko kuma a shiru dai zai kawo ba motsi?
Shiru zai yi ba motsi, kana wane wane kaji babu shi, ka san mutu ba yana numfashi, yana zuciyar shi na buga, amma hankalin shi ya gushi a wannan lokacin. Shine abin da muke cewa absence seizures, kaga da turanci absence ba kana. So a lokaci dai kamar ba ka dan sai kuma ka ƙara dawowa, wannan ma yanayi ne na farfadiya. Amma mafi yawan mutane sun fi dauka, idan ka ce farfadiya mutum sai yayi wannan motsin jikin shi, sai yayi wannan motsin gabobin jiki sai sun yi motsi sannan yake farfadiya. Amma gaskiya ba haka bane.
Tayi amma yana zubda yau ko wani abu kamar haka?
A wannan lokacin shiru zaka ji shi, kuma zaka iya zuwa a koyaushe. Wani lokacin kuna zaure kuna magana zaka ji shi ya tafi, ba yayi shiru. Wani lokacin kuma yana wani abun ma zai yi wannan shiru din, amma kuma a wannan lokacin babu consciousness.
Yakan dadewa ne ko kuma kawai na wani daƙiƙoƙi ne?
Daƙiƙoƙi ne kaɗan. Abin da yasa nake ta magana shi wannan absence seizures din shine babu a waye da shi ba. Ai kusan kowa ba a fahimce shi ba. Tun muna yara mun san farfadiya, kowa kusan aka ce farfadiya ya san farfadiya. Amma dai a tunaninka shine wannan yanayin da mutum zai shiga. To amma shi yasa nake ta magana akan wannan yanayin da shi ma mutum zai iya shiga. Na farfadiya ne, shi ma sunan shi farfadiya, amma sunan shi absence seizures saboda babu wani motsi da jikinka zai shiru. Sai kuma mutum ya dawo, sai kuma ya ci gaba da harkokin shi.
To ita wannan misali tana girma, daga wannan za ta iya girma ta zama waccan din ko kuma ita iya mizanin ta kenan?
aida ma yawanci farfadiya daga yarinta take farawa yawanci yawa yawan abin da yake faruwa da farfadiya koda mutum ya girma farfadiya ta dawo babu shi za ta baka labarin cewa aida yana yaro yayi zazzabi jikin shi yayi jijjiga har ma sai da aka kai shi asibiti irin tafiyar ruwa din nan yawa yawan farfadiya daga tafiyar ruwan nan take farawa wanda da turancin ke cewa febrile convulsions so febrile convulsions haka suke faruwa kikip amma yawanci kuma mutum yana gama wannan zazzabin sai kuma ba zai ƙara yi ba to kaga in muka taho daga yarinta kenan a girma kuma a misali mutum ya ji rauni akan shi ko ya fadi ya buge akai can bayan wani lokaci zai iya sake samun wannan farfadiyar shi ma ya fara yi a girma kuma ko zuwa tsufa manyan abubuwan da suke janyo farfadiya shine idan mutum kamar yana da wani abin a cikin kwakwalwar shi kamar abin da muke cewa space occupied lesions kamar kansa kamar
wata
lalura ce ta kwakwalwa da za ta iya samun manya amma da yawa yawan abin da aka yi la'akari da shi a misali kamar kashi 60 zuwa 100 shi ne gado ne farfadiya gado ne tana bin lineage wato tana bin jinin mutum yawanci zaka ji an ci maka aida mun su a dangin wanin ta yayi farfadiya wanin sa yayi farfadiya shine mafi abubuwan da mafi yawan cause din da aka samu na farfadiya gaskiya
wato galibi an fi gadon ta kina
galibi gado ce to kuma amma wata il sai ya hada da gado sai kuma wani abin ya zo ya faru a misali daman kana da gado kaga daman kai kana da wannan yiwuwar hakan za ta iya samun ka to sai kuma a misali ka zo kai wannan zazzabin kai wannan tafiyar ruwan kaga ya kara maka karfin yiwuwar cewa za ka yi fiye da wanda shi ba shi da gadon shi ita wannan larurar
to ba ga waccan wacce ake shure-shure wacce aka fi sani da kuma wannan gajeriya da kika faɗi akwai wata nau'in ita farfadiya ne
akwai wanda za mutum zai yi shi ba wai lalle shure-shure zai yi ba amma zai yi abin da ake cewa complex activity zai tashi yayi abubuwa na hidindimu na rayuwa abubuwan da sai ka koma kuma bayan abin ya faru in ka zo ka ce mishi wani an yi kaza sai shi muka shi ne ma san yayi
ma'ana zai wasu aikace waɗanda na ba sabon ba misali
da
ba a saba gani ba
wai ba a saba gani ba wace kai a shi din yanda yanayi ne da mutum zai iya yin abubuwan amma kuma ba a cikin hankalin shi ba shine ake ce musu complex partial seizures
to zai iya zama misali yana yin waɗannan abubuwan daidai amma da baka tambaye shi ka ce misali ya dau tufafi ya wanke ya je kuma ya girki ko yayi wani abu da sauransu amma idan an jima can ko inda safe ne in kace mai da yamma ai kai ka wanke kayan nan zai ci
zai ce ba shi bane bai san ma yayi ba shi ma seizure ne shi ma is a type of epilepsy complex partial seizures
to amma lokacin da yake irin wannan yanayi za a iya fahimta cewa ba daidai yake ba
ba lallai ba amma sai dai idan a misali wanda ya nakalci abin idan aka zauna ana bayani cewa aida ma kaza aida ma wata kai yana da farfadiyar tun a baya to
in abin da yake nufi misali yayin da yake yin wannan wanke kaya din ko kuma yake yin aikin da yake yi din idan ka kalle shi zaka fahimci yana cikin wani yanayi na daban misali ko ba wanda zai iya ganewa
ina ganin
sai har ya ce bai sani
gane ba sai dai idan ya ce bai sani din ba tunda ai kamar abubuwa ne normal activities ne yake to amma kuma abin da ya faru shine yayi shi a cikin yanayin wannan farfadiyar shi yasa ma ya zama babu consciousness babu sanin abubuwan da yake yi a wannan lokacin eh akwai wannan yanayin gaskiya
to ba ga ita wannan wacce ma za ka yi abubuwan baka ma sani ba misali akwai wata kala
akwai wadda kawai barin jikinka ne zai rinka motsi shi kadai a misali hannunka shi kadai kawai zai rinka motsi shi kadai a jikinka zai yi motsi amma zaka ci gaba da abubuwan ka kana consciousness ɗinka ya consciousness
tunaninka
da komai bai bushe ba hankalinka bai bushe ba amma hannunka zai ta wannan motsin kuma bayan dan lokaci kadan shikenan kai ka gama shine abin da ake cewa kamar focal seizures iya guri ɗaya ne zai yi wannan motsin yayi ya gama shikenan
zaka iya rike controlling din sa musai ka rike
yawanci ya involuntary haka ma aka ce ba zaka iya controlling din wannan motsin ba involuntary contraction cikin ka zai
haka misali idan ta faru irin wannan ta faru ba in rubutu kake ba zaka iya ba da hannunka
ga ba zaka iya ba
idan kafa ce misali ba zaka iya
involuntary movements ne ba zaka iya controlling din su ba wai kai kake samar da su ko kai kake iya hana su ba a da kansu suke zuwa kuma idan suka zo din nan sai sun yi sun gama shikenan kuma sai wani lokacin amma shi kullun abin da muke so a fahimta akan su wannan epilepsy shine kullun irin ɗaya mutum yake shine ma ta haka ma muke bambancewa seizure ta gaske wato epilepsy na gaske da kuma epilepsy ba na gaske ba
ya ubangiji sarkin baiwa sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan
har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe
yau wakatin bayin sauran yanayika akwai wani yanayin kuma da mutum yake yi na shi ma wannan farfadiya ce ba tabbatacciya bace amma ba wai suna sa nafas ke yi ba mutum ne yake da matsaloli da yawa a cikin kwakwalwar shi matsaloli na wahalar rayuwa matsaloli na tashin hankali yake neman wa kansa mafita to sai ya samu wannan mafitar sai yayi wannan kamar jijjiga kamar waɗanda mutanen da suke jijjiga zaka ganshi komai za ta zo amma yawanci sai mutane suna nan take zuwa saboda yawanci attention take nema tana neman a juyo a ku fa fahimce ni ku fa fuskance ni ina fara matsaloli
tajan hankali
kamar tajan hankali ce shi yasa nace maka matsaloli ne suka yi maka yawa na rayuwa to sai kuma ka samu wannan kamar wani avenue ne kamar wani wata kafa ce zaka iya fitar da matsalolin da suke cikin zuciyarka kuma yawanci zaka ga ko ka san wani mai farfadiyar ko kuma kana tare da wani mai farfadiyar sai kawai kaga kai ma kana yi ba wai kana sana kake yi ba kwakwalwar taka ce take faɗa maka kai sai kai to bambance ita kuma wancan farfadiyar za ta iya faruwa a koyaushe a kowane yanayi za ta iya faruwa amma ita wannan kamar yadda na faɗa yawanci sai a cikin mutane sannan wancan farfadiyar za ka ga mutum ya faɗi ya kukurgi ya kukuje ya ji ciwo wani lokacin haƙori ya fita amma ita wannan ba wani faɗuwa ba wani mutum yawanci baya wannan yawanci ma za ka ga kamar abin da muke cewa soft landing sai kamar mutum ya samu kujera ko gado inda dai san ba zai fadi ya ji ciwo ba yawanci anan yake faduwa sannan kuma ita waccan zaka ga mutum ya fadi yayi kumfan baki wani lokacin yayi bayan gida a jikin shi duk bai ma sani ba yayi fitsari a jikin shi ya kuma yi bacci yawanci sai sun yi baccin nan suka taso kuma sai su dan watsake ka dan gyara jikinka kuma dai ka dan koma gefe dai kafin nutsuwarka ta dawo jikinka amma ita wannan
to a cikin waɗannan su nau'ika yanzu kin faɗa mana wajen guda hudu dukkanin su mun tattara su duka ana gada su ne ko kuma daukar su ake
idan na fuskance ka kana nufin kamar ana iya kamuwa da ita kamar yadda zan kamu da COVID-19 idan wani na da ita na zona ita a'a ba a kamuwa da ita daga wani baya iya shafawa wani baya sawa wani
ko da mutum ya fadi yana jijjiga yana zubda
yau ya fadi yana jijjiga yana zubda yau wannan ya kawo min wani abu da na tuno muna yara a lokacin idan mutum yana da farfadiya ya fadi ba a barin ma yara suna zuwa wurin shi ba za a ba ku yara ku ce ba manyan ma ba sa zuwa wurin shi za a bar shi a inda ya fara cicika shi sai a zo a samo toka sai a barbada mishi saboda a iya tunani jinni ne suka janyo faruwa hakan yawanci ma dai shine makarai din kamar yanda na faɗa ku a baya waɗannan tunanin dukan su suka fi yawa a zuciyar mutane game da abin da yake kawo farfadiya shi yasa ake ganin idan mai farfadiya ya fadi kaje kusa da shi to fa kar su dawo jikinka musamman mu yara na ga lokacin irin wannan lokacin za a ce ku tafi zama a kore mu daga wurin saboda ana ganin kar mu ma mu zama mun zo kuma muna yi amma gaskiya wani baya sawa wani ba a yi
dukkanin nau'ikan guda hudu
dukkanin nau'ikanta wani baya sawa wani amma kamar ita ta karshen nan ka taba ganin wani yana yi idan kana da wannan fatsalolin da suka shi a kanka kai ma zaka iya yi saboda wannan tunanin na wancan da ka taba gani yayi amma dai seizures epilepsy ba a shafata daga jikin wani
to idan tunda ba a daukarta
ba
akwai kafa ko kuma matakai da watakila mutum zai dauka dan kare kamar da ita misali ko kuma a kawai idan danginku babu tarihin ita farfadiya dan haka kai kana da rigakafin ta ba kai ba ita kenan
bayan gado akwai kuma waɗansu abubuwan da za su iya kawo a misali din shine na kawo wannan ciwon tafiyar ruwa da yara za su iya yi zai iya nikewa ya zama seizure
dalilin tafiyar ruwa
kamar shine muke cewa febrile convulsions kamar mutum din zazzabi yaro yawanci yara ne jarirai zuwa shekara biyu suka fi zazzabi yayi zafi sosai sai kaga mutum yana ta jijjiga to wasu in aka kai su asibiti zaka ga an ba su magani ba za su ƙara yi ba amma wasu kuma ko da an ba da magani sai kuma su nike su ci gaba su zama mutane masu epilepsy din lokaci zuwa lokaci kuma dama yanda ake gane ta ba wai ko yaushe take a tare da kai ba lokaci zuwa lokaci take zuwa kuma kana ma mutane da yawa ma suna iya gane lokacin da za ta tashi akwai abin da ake cewa kuma aura yawanci wanda zai fara yi din zai gane sai ce kurike ni sai a samu guri wata kila a ajiye shi sai kuma ya fara yawanci abin da suke faɗa shine wasu sai ce suna ganin kamar haske sai su rinka ganin haske kamar walƙiya wasu ma sai ce sai su rinka jin kauri a hancinsu kamar wai ana kona taya kauri haka ma suke cewa kamar kaurin kona taya wasu kuma sai su rinka jin abubuwa a kunnan su ko maganganu ko ƙara sai su gane cewa za ta zo wasu kuma sai su ji cikinsu yana juyawa sai su ji irin cikin ya daure su wasu daga haka suke ganewa amma yawancin gaskiya mutane suna iya gane kafin faruwar hakan shi yasa ma yawanci in kamar waɗanda suka gane sosai abin kafin ya zo sai kaga sun samu guri sun zauna yawanci ma na ji daɗi da kai ma wannan tambayar shi ya kawo ga faɗakarwar da muke so mu yi wa al'umma cewa duk wanda yake da farfadiya dan Allah ba shi a tukin mota saboda mun samu mutane da yawa waɗanda suke da farfadiya kuma direbobin motocin haya ne kuma a yanayin da muka faro daga farko har zuwa yanzu mun ga cewa akwai wadda ma ba wai ta jijjiga ba ce ba wai jikinka ne zai ta jijjiga ballan tana a gane kana da matsalar ko a kai ka asibiti ba kana tuki a mota ga rayuwar fasinjoji da ka dauko ga rayuwar sauran fasinjoji da suke kan hanya ai ina ganin ba ai wa titin adalci ba shi kanshi titin ba ai mishi adalci ba da ka san kana da larurar kuma ka dauko hanya ka hawo shi sannan abu na biyu
a wannan gabar duk mutumin da yake da ciwon farfadiya ya san
gaskiya ya kamata a ce mutum ya gane amma kuma wata farfadiya a cikin bacci take zuwa saboda kaga kana cikin bacci baka ma san kayi ba amma yawanci kuma za su ce maka a cikin baccin in sun yi suna jin yanayin kamar sun yi saboda wata ilmin mutum ya yi fitsari a jikin shi ko kuma ya tashi ya ji shi kamar ya dan shiga dan yanayi na kamar yanayi na rudani to wasu da haka suke gane cewa sun yi to amma kaga idan a misali kai
matar ka yana yana da kamancecenya da yana mafarki misali
a'a ba lalle wai mafarki bane amma dai sun yi shi a cikin bacci da kai da kake kallon su watakin zaka gane cewa a cikin baccin a wannan yanayin suke za su yi wannan mummikewar ko wannan sosai kamar yadda za su yi ido bude za su yi a cikin baccin amma tunda bacci ne ai baka ma san kai ba to amma wannan yanayin da zaka ji na bayan kayin wata shi zai tabbatar maka da cewa kai ko kuma mata ta ce eh ai a cikin bacci yayi ko kuma mahaifiyar shi da ta kawo shi asibiti za su ce eh yana yi ku a cikin bacci amma kai da kake baka sani ba do gaskiya ba lalle wai dan kana da farfadiyar ka gane wata ita dai kawai kaga jikinka yana motsi lokaci zuwa lokaci
kuma wata zaki ce kafar mutum yana
ko hannunka a tunanin da wata kil makaran zaka kawo zaka ga eh wata kil wani abu ne makare har juyen maka da hannu suke shi shi kadai to amma yanzu a wannan fadakarwar shesa muke ta magana da fadakarwar a yanzu inde ka ji wannan magana da muka yi to ka tabbatar cewa farfadiya gare ka
ko kana irin wannan yanayin
inde kana irin wannan yanayin to farfadiya ne gaskiya ko dai ba shi din bane amma ka je asibiti kai wa likita bayani ya tabbatar da cewa eh farfadiya ce ko kuma a'a ba farfadiya bace to shikenan mun san a inda kake
to likita ita misali farfadiyar nan tana da rigakafi ne
rigakafin dai gashi muna fada fadakarwar mutum ya san yana da shi in yana yi din ya je asibiti rigakafin ta kawai
shi yin kan na kamu da ita misali rigakafin ta yi abin da kuke cewa pharmaceutical ko non pharmaceutical
gaskiya rigakafi dai kawai mai creating awareness idan misali kai ka san kana da farfadiya ka san zaka iya haifar da mai farfadiya kenan to amma wata kin yana fara zazzabi in yana dan jaririn nan kan ma a bar shi yayi ciccikar ai maza maza a kai shi asibiti kaga ka rage mishi yiwuwar zai iya yi din ka bar shi da ta gadan ba sai an kara kuma da ta environmental infections a misali malaria ta same shi ai baka isa ka hana samu yara samun malaria ba to amma ka isa ka hana shi samun complication din malaria wanda kana fara ji ga fara zazzabi ba sai an kai ga wannan
yanayin
ya zafafa ba an kai shi asibiti to kaga wata kin shikenan ma daga nan ma ba lalle ma ya samu ma wannan matsalar ba
Allah ka ce mai ce mu kamun Allah ka ba mu sa'a sama Allah ka ce mai ce mu kamun dan ga gani kitoci masu kullawa da lahiyar masu kullawa da rayuwar mu mai sama Allah ka ce mai ce su kamun Allah ka ba mu sa'a sama Allah ki yaya shi gobe Allah ka ba azaba gobe Ne ji ya fadai ce ka baka yau gobe dan ka ba shi yake so San ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu sai sama Allah ya taimake su amin To a ga da likita bokan turai amma da ni ya so sai Nace a ga da likita bokan turai amma da ni ya so sai San ga da likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba badan budan yabo kullun waka
Yanzu kuma ga wakil da mu a Kaduna binta Ibrahim da bakwai da ta gayyato mana filin kwalamar mu.
Wayo Allah duwo
duwo. Ni sanar da barkan mu da sake sadarwa ku a cikin zauren mu na yau da go bangaren girki-girki. A yau ma muna tare ne da malama Aisha Muhammad Barafa da za ta gabatar mana da girki-girki irin na zamani. Yau muke dauke da shi.
Namaskar, assalamu alaikum. Yau muna dauke da girkin kabeji mai nama wanda ake sa nama a cikin kabeji a nade wanda Turawa ke kira dolima
to malama Aisha ake gabatar da wannan girki kuma da menene ake bukata kafin ayi wannan girki
abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da dandano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai
ko cin kaya wannan yanki na shi malama Aisha to ya ake gabatar da shi
ta wanda ake gabatar da wannan girki zaki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada
to irin babban da kake shi ne
yawa zaki ciccira shi kika cire shi falle falle sai ki sa shi a tukunya haka da dan ruwa da dan gishiri kadan sai ki dan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire zaki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so zaki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne ki riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasan ki koren tattasan ki sai ki yanka albasa ki yanka carrot din ki ki hada su gaba daya da su kitar jajjaga tarugun ki shi ma ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki hada ki wuri guda
ko su sako danya
cittan cittan eh to in sa samu ne an fi san danya saboda ita ma ta fi kan dandanan ta ya fi fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun busun danyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nikawa a gida kika nika shi sai zaki dauko shi ki hada cikin wannan kwadi shi ma ki hada da shi a ciki
duk a kasa da cin kafin ya hawo
ka sa eh shi ai duka aka gama sannan a fara wannan nadi
to komai ya hadu abin dandano gishiri duk an saka
duka an saka
to mai fa a wani lokaci ne mai zai taba shi
bayan kin gama hadin nan gaba daya uwar gida zaki zo ki dauki wannan mai naki sai ki hada shi ma a ciki
wato ka yayyafa
eh ki dan wannan daidai wadaida ki zuba a cikin wannan hadi ki motsi shi gaba daya ki cakudi amma man ana so ya dan ji sosai saboda shine sinadarin cin abinci bayan kin gama sai ki dauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan hadi
to malama Aisha kaman kwai nawa mutum zai sayar da koko da iya kudin ka iya shagalin gani
in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara daya ma ya ishe ki idan kuma yana da dan yawa to zaki
wannan bakin mutum biyar
eh kaman bakin mutum biyar zaki iya samun kamar kwai guda uku sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa
to in nade za a mishi linkin tabarma ko ko a hada kamar an kulle takarda
a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi ne gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki linko shi ta nan dayan bangaren dama ki dan linko shi dayan bangaren hagu
to
sai ki saka abin sakace
ki dan kin sakace
ne yawa sai ki nade shi
to sai a kama bakin jini a rufe ganye daya gaba
da shi to uwar gida bayan kin gama wannan hadi kin gama nade zaki dauko tukunyen ki ki zuba sai ki sa kaman zaki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a kasa sai ki daddora wannan nadi da kika yi a
da ruwa a kasa da wani abu za a daura kuku a ruwa za a kaman zai alale
a da ruwa a kasa kaman zaki dambu
to za a daura wani abu ke
za a daura wani abu a bisa
watan cin ran kawai ake bukata
cin ran ake so
ta
ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kaman ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai da danne bayan ya gama in yana in ya nuna
yoyin
su musamman ma abokin aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Yeah, man.